Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa.
Kalmar wanda baya shine kalamu, sandane na arzikin mu shine uwa uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyar mu Madina Dauda ta yi da shugaban ma'aikatar fasahar kyautata halittu, Farfesa Abdullahi Mustafa, inda ya fara yin bayani kan nau'in iri da aka inganta na GMO da kuma wanda aka jirkirta masa halitta, wato hybrid. Wannan dai yana zuwa ne bayan da aka fitar da wani sabon irin masara na telemet, wanda wasu 'yan Najeriya ke nuna damuwa kan iraruwan da aka inganta. Ga dai Madina da ci gaban tattaunawar.
To yana da lahani a jikin mutum? To har yanzu dai ba wani wanda ya fito ya ce yana da lahani, domin bincike ne zai tabbata akwai lahani ko babu. Domin duk lokacin da aka kawo abu, idan har misali, kamar misalin da na baki na cewar idan an yi allurar ita
COVID,
yawa, to mutane za su yi kaho, kowa zai riƙa yawo da kaho a kanki, ko kuma irin waɗannan abubuwan. Kin ga har yanzu dai ba wanda ya kaho din. To duk yawanci zaki gani sai a ce ai zai kawo kansa, zai kawo to da ba kansa din, ai dama akwai ta, ai dama can cuta ce, ko kuma a ce zai samu zazzabi, ko zai dama can cuta ce. Ba wai wannan a fasahar ce take kawo su ba, ba haɗin wannan fasahar da wannan cututtukan da ake magana. Kawai dai mutane, watakila akwai mutane da watakila ba su son wannan saboda wasu dalilai nasu, watakila su suna tare da mutanen da suke cewa sai an yi amfani da chemical ne a rayuwarsu. Kaga kin ga idan aka dauko chemical wani abu ne wanda mutane suke kasuwanci da shi. Idan manomi bai yi amfani da chemical, wasu kuma waɗannan mutanen ina za su? Ina za su samu kuɗin shiga? Ina za su samu kuɗin abinci? Duk kamfanonin nan za su rufe. An ce wannan ƙwari ba za su zo su hau wannan iri ba. To idan ba su hau ba, ta ina za ka je ka sayi chemical? Idan baka sai chemical ba, su kuma sun yi losing out. Zo zai saka cewa to wannan mutanen sun kawo mana matsala fa. To bari mu gani ta duk yadda zamu mu hana su amfani da wannan fasahar, domin mu ba su hana mu ciniki. Wannan shine kawai.
To mu zo kan sabuwar masaran nan da ta fito yanzu, da ni aka turo min na ga irin masara guda ɗaya ta fi girman kaina. Mai suna telemet, ba mu tarihin telemet.
To ita telemet zai masara ce, kamar yadda na ga miki hybrid ce, ita ma an inganta ta tun yadda ake inganta kowane iri, dama muna amfani da shi. Sai aka zabi wanda irin da yafi kowanne kyau, sai aka dauko wannan fasahar ta kariya ga tsutsa, ta kariya ga fari, sai aka sa mata. Shikenan ita ce, ba wani canji, ba kamata canza ba, ba launi ta canza ba, ba abin da ta canza, wannan kariya ce kawai a jikinta, ba wani abu in ba wannan ba.
To ai na ganta da wani irin girma ne da banda masara mu na zamani.
Ban san inda kika samu wannan ba. Abinda nake so shine zan baki irin wannan masara, ki je ki shuka a bayan gidanki ki gani. Wasu mata suka yi wayan ka shuka a cikin wannan rerayin gaba ɗaya abin ya da ba abinda zai saki fitowa a jiki. Haba da Allah ya ilahi, mun kuma muna 'yan Najeriya, sai mu dauko wannan mu kawo jama'a. Wannan ba daidai bane. Mutane
sun ce roba ce. Masarar ko ba za ka iya ci ba, ba za ka iya dafawa ba.
Ikon Allah, to ni ban sani ba, don dai zan baki ki je ki gwada. Idan kin je kin gwada, kin shuka, kin ya fito, kika ci, ki dawo ki gaya min roba ce ko ba roba ba ce.
Wannan tela mai daga ina kuka samu ta?
Daga cikin Najeriya take. Kawai fasaha aka zo aka dora.
Fasaha kuma daga kasar Amurka?
Fasaha ce wadda ita ce wannan fasahar na jin din da aka dauko aka saka a cikin masara. Shine kawai aka zo aka saka masaran mu ce ba wani abu ba. Wannan kariya ita ce fasaha. Wannan kariya ita aka zo aka saka. Ba wata masara bace daban, ba wata masara bace wannan mai kamar roba, ba wata masara bace mai kamar kan mutum, ba wata masara bace mai kamar dodo, ba ita bace. Duk masara ce sak. Shi yasa nace zan baki a matsayinki na wanda kike bin kokof, kije ki shuka ki gani, ki shuka ta can bayan gidanki ki gani, dan sai ki saki shuka wani abun saboda ki ga zai girma. A'a, wai saboda zai girma wani abu zai fito ko ba zai fito ba. Duk wannan mutane ne suke canfe canfe ne, ba wani abu makamancin wannan saboda yake tabbatar sai ki dauki hoton sai ki tura mutane ki ce ga abin da yake faruwa amma dai ina tabbatar miki cewa masara ce kamar kowace masara kuma in ka shuka ta zaka saki shuka ta in ka shuka ta kuma zaka ajje iri in ka ga dama ka shuka abin da yake faruwa mutane suke cewa sai ka saki koma ka sai iri eh gaskiya ne zaka iya zuwa ka sai iri domin abin da kake so shine idan misali kace wannan mutum shine mutum da yafi kowa gudu a filin tsere ya ci na daya wannan shekara ta biyu ya ci na daya ta uku karshen ta ba a samu wanda ya zo zai doke shi ta hudu ta biyar akwai lokacin da ko gudun ma ba zai iya ba to haka iri yake idan ka ce iri daya ne ba wanda zaka je ka inganta ba kullun shi zaka ci shuka to shi yasa noma ba ya da riba a kasar mu ta Najeriya shi yasa noma yake da matsala a kasar mu ta Najeriya domin ba za ka je ka sai ingantaccen iri ba sai kai ta ajiye shi a gida kullun shi zaka shuka kamar yadda ake tuntuntun da data talitali to idan baka yi in ka ci gaba da ko kuma wani kawai mutum ya je kasuwa kawai ya auno hakan nan yazo ya shuka ba yadda za a yi ka samu ribar noma shi kimiya da tazo ci gaba ta kawo kamar yadda da mutane suke kurkunu suke wane ne cututtuka dai sai aka ce ku yi tsafta da suka yi tsafta duk wa'annan cututtukan sai suka tafi ruwan in zaka sha ka dafa duk wa'annan cututtukan sai suka tafi to haka shi ma yanzu harkar gona idan ka saki baka je ka ci gaba da siyan ingantaccen iri ba zaka shuka zai fito amma ba zaka sami yanayi na yalwar habakar kayan amfanin gonanka idan ka zo girbi ba
to da gaske ne cewa waɗannan irin ruwa da kuka inganta din suna bata ƙasa
to ai shi ne abin da nake gaya miki ba haka bane nace zan baki ki je ki shuka bayan gidanki sai ki shuka in ki shuka sai kuma ki saki shuka ne duk manoma da
a wai wani manoma in suka gama girbin wannan ingantaccen iri to ba za su ƙara noma a wannan wurin ba
to yanzu bari in ce gaya miki wani abu tunda ai ba masara kade muka shuka muka fara akwai wake da aka inganta waɗanda suka shuka wake shekara biyu da suka wuce ko shekara uku su zaki ba ke wannan labarin domin sun yi kuma suna zuwa suna siye kuma suna dada shukawa kuma yana dada fitowa kuma kusan in ba su shuka wake ba za su shuka wani abu kai wasu ma sun shuka layin wake daban layin masara daban layin shinkafa sun gigice kuma abin su yana yi wannan din labari ne wannan kanzon kurege ne
professor amma mun samu labarin cewa iri ruwan da aka karba wurin ku na shinkafa idan aka shuka tashi yake kawai dogon itace ba shinkafin
a mu ba mai fito da irin shinkafa ba
to su wai suka fito da ingantaccen irin shinkafa
kuma shi kanshi irin shinkafa ba a kawo GMO ba har yanzu
to
sai wata kila wani iri ne dai can daban amma dai ina gaya miki ba a kawo GMO ba
sai hybrid
ito waɗanda suke mu dai ba mu muka yi wannan ba kuma ba mu da alaka da shi kuma ba mu san shi ba amma
dai ba daga wake sai masara
yanzu kuma abin da yake kan gaban mu shine waken soya so haka muke bi daki yadda zamu kawo duk kariya misali akwai cuta da take damun kaza mun je mun kawo maganin ta akwai kaza da yake damun da kaza akwai maganin shi shikenan mu aikin mu kenan
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban ma'aikatar fasahar kyautata nau'ukan halittu Farfesa Abdullahi Mustafa da Kilema Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
ku zo ku dangana ma tushe na arziki ku kama noma ya yi na cigaba kar mu manta ba shi ne ta da mu san da ne na arziki